demokradiya a yau. Cikin shirin wa yake da gaskiya ne game da makomar Ibrahim Magu bangaren zattaswa ko majalisa. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wani kilba za ku kasa ji ba a Najeriya majalisar dattijan kasar ta yi barazana ko kuma ta ayyana cewa ba za ta ci gaba da aikin tantance waɗanda ɓangaren zattaswa ta miƙa mata ba, har sai sashin zattaswan ya mutunta ƙin amincewa da Ibrahim Magu a zaman shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC. Ga shimfiɗar da Nasir Adamu Likaya ya haɗa mana.
Senate do suspend all issues relating to confirmation of nominees.
Majalisar dattawa daga yanzu ta ɗauki matakin dakatar da tantance duk wasu mukamai da sashen zartarwa zai turo sai an warware takaddamar hurumin tantance naɗa mukamai kamar yadda yake ƙunshe a tsarin mulki. Sanata Dino Mela yake magana gaban majalisar dattawa bayan gabatar da sunan Laraba Jabiya Mila da muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya yi don a tantance shi zama babban daraktan hukumar kula da tsaro ta ƙasa. Dino ya ƙara da cewa zama wajibin muƙaddashin shugaban ya aiwatar da matsayin majalisa da take amincewa da tantance wasu mukamai, misali na muƙaddashin shugaban EFCC Ibrahim Magu.
I want our prayer to all the acting president to withdraw his earlier statement that the Senate doesn't have power. No, wait, excuse me.
Dan kuma sanata Kabiru Marafa ne ke buƙatar muƙaddashin shugaban ya janye kalamansa na cewa ba ma buƙatar tantance Magu daga majalisar da biyo bayan ra'ayin lawyer Femi Falana tun daga wannan mukami da aka turo da yake kama da na EFCC kuma ana buƙatar a yi tantancewa.
Kaga an ce shari'a tsakanin hankali, ni ba lawyer bane, ban yi karatun harkoki na shari'a ba, amma gaskiya kaina ya daure domin ina ganin da ya kamata idan wancan magana yanda take haka nan shi mutum muƙaddashin shugaban ƙasa ya yarda da ita, to da wannan ma suna ba bai kamata ya kawo shi ba. Ya ce wa ya tsaya akan wancan magana wanda ya yi.
Maraba ya ce don wannan matsaya ma har sauya masa kalamai aka yi kan yunkurin naɗa shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki ya zama muƙaddashin shugaba. Abinda na ce majalisa san ba ta da hurumin naɗa wani ga sashen zartawa. Haka ne shi ma sashen zartawan ba shi da ikon naɗa mukamai a sashen majalisa.
Ba kamar ma kamar sashe na shari'a ba. Sashe na shari'a shugaban ƙasa yake naɗa majalisar tantance. Amma shugabancin Najeriya mutane suke zaɓen shugaba da mataimakin shugaba.
Yan majalisar nan da yawa wasu suna ganin kamar ba a mutunta su, an zaɓe su su yi aiki amma kullun yau bai faruwa gwamnatin Buhari sai a ce kaga yan majalisar nan ne suke kawo matsala.
Ai ba a magana da kawai akwai abubuwa da yawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tura musu sun yi rajati saboda biyan buƙatan kansu.
Ba za su da iko su ta amincewa da abin da ya tura musu?
Suna da iko amma gaskiya akwai wani abubuwan da ba su da iko.
Kamar
takaddama da suke akan maguna, shi magun ya yi musu wanda suke ta cewa dole sai magu ya tafi sai magu to ina zai ce su ne suke.
Muryar da kuka ji a ƙarshen rahoton Nasiru ta ɗan siyasan nan Abubakar Shehu Giyade ne. Na tambayi barista Modibo Bakari shin me tsarin mulki ko dokokin ƙasa suka ce ne game da naɗawa da hurumin tantance shugaban wannan hukuma ta EFCC?
EFCC wanda ake sani da Economic Confirmation Plans Commission. An kafa ta ne a ƙarƙashin dokar da take cewa EFCC Act na 2002. To a cikin wannan sashi biyu na wannan dokar an nuna idan za a kafa akwai yadda aka sa shugabanci na wannan wurin a kan chairman na commission. Shugaban ƙasa ne yake da wannan power na wato iko na naɗa wannan shugabanci wurin a matsayin chairman, kuma zai kai majalisar dattabai su je su tabbatar. Amma kafin confirmation daban da approval a ƙarƙashin doka. Sai matsalar da ake samu shi kuma tsarin mulkin Najeriya yana da wani sashi na 171 wanda yake nuna kaman appointment na extra ministerial department wanda ake gani ita hukumar EFCC tana ƙarƙashin wannan extra ministerial department wanda aka ba da wannan.
Wannan matsayi da muƙaddashin shugaban Najeriya ya ɗauka na cewa ba tilas bane sai an samu amincewar majalisar dattijai kafin wanda yake rike da wannan mukami ya ci gaba da rike wannan mukami. In na fahimci ka abin da kake cewa kenan, in kuma haka ne a wani bangaren tsarin mulki ne ba da wannan iko?
A tsarin mulkin Najeriya babu wannan iko kwata-kwata. Zaka majalisa ba ta da wannan iko a tsarin mulkin Najeriya, kuma tsarin mulki na daga sati na har zuwa sati na 320 wanda shine karshen sati kenan a cikin na tsarin mulkin Najeriya. Babu inda aka nuna majalisar dattabai tana da iko na iko da shefi akan wannan, babu ma batun zancinta gaba su da domin inda tsarin mulkin Najeriya ke bukata na wani abu za a yi shi yana fitowa ƙarar ya fara ga yanda ake yin sa ko kuma ga mai yin abu to tunda bata fada haka ba to sai aka dauka tsarin mulkin Najeriya kuma bisa ga sashi na 1 karamin sashi na 3 shine ke rinja a kowace doka a Najeriya to da haka tunda bata fada haka ba to ba ta bukata kenan sabda shine kenan dokar tsarin mulkin Najeriya ba ta bukatan ya tabbatarwa ko makamashi haka na majalisar dattawa don haka babu ma bukatar wannan tunda wannan hukuma an dauke ta gargashin abin da ake kira extraministerial department ne to a wannan ne ba suke fitara wato bangaren tattarwa na gwamnati suke dogarowa to a kai suna duba kuma tunda sa'ad mulki bai fada ba don doka ta kasa wanda kafa hukumar EFCC ta fada dole sai an kai ba ya zama tilas ba ne to amma ni ina gani to kada ka kafa EFCC da kanta tana da matsala ne
to
tana da matsaloli da yawa
amma bari ta Modibo tangata ita ce bangaren zattasuwa ta je gaban wannan majalisa ta gabatar da sunan Ibrahim Maguhasobi tana neman majalisa ta amince da shi majalisa Hasobi ta ki amincewa da shi daga baya kuma yanzu bangaren zattasuwa ta juya ta ce a ai majalisa ba ta da hurumin in haka ne dan me tun da farko majalisa bangaren zattasuwa ta gabatar da sunan sa in dai majalisa ba ta da hurumin tantance shi
idan doka bata ba da umurni na yin abu ko bata ba da abin da don kana yin sa ba bisa doka ba zai sa abu ya zama doka ba ko kuma amintacce a wajen doka ba yawan yin abu ko ka taba yin abu ba zai zama da abun doka ba amma kuskuren da bangaren zatawa suka yi ta yi suna ta dogarowa akan sashi na 2 na dokar da kafa hukumar EFCC wato Economic and Financial Crimes Commission Act na 2002 suna dogarowa wannan sashin ne suke gaggamar da shi ba su koma suka yi nazarin tsarin mulkin Najeriya ba to tunda suka riga suka fara za ka kai sunan shi a tabbatar da shi ji ba saba ma doka ko wata doka aka yi ba dai bisa ga doka ne aka yi domin dokar da ta kafa wannan hukuma tana da iko ta nuna kuma duk hukuma da aka kafa doka da ta kafa tana da iko ta nuna ga yanda za a yi na nadinadin mukamai da kuma ayyukan mutane da kuma sauransu da aka dokar ba ta saba doka ba don an yi amma kuma in ba a yi ba aka koma aka fake a kan tsarin mulkin Najeriya to dole sai a gaddamar da gyaran wannan dokar domin ita ma dokar an kafa ta ne a bisa ga dokar wato iko da ake da shi na tsarin mulkin Najeriya
ganin inda aka kai kan wannan matsala kuma ganin mataki da ita majalisar dattijai ta dauka game da naɗe-naɗe da za a turo mata nan gaba ta yaya za a warware wannan matsala
to yanzu tunda kowa ya dauki
matsayi
daban to kuma aka gagara samu jituwa a tsakanin su akan wannan maganar ba kuma ita majalisa na dokoki ba su da iko ta ce sai a saukar da mutum don ai yanzu ba ce ya zama tabbatacce bane yana da riko ne yake yi to riko kuma ba a nuna ga lokacin da riko yake karewa ba amma wani da za a yi a warware wannan abu sai an je an nemi fassarar da kotu zai iya bayarwa akan wannan magana duk sai an nemi fassarar kotu
wa zai so ma tafiya kotu na ga wasu sanatoci na cewa in bangaren zattasuwa bata amince da abin da majalisar dattijai ta yi ba ta tafi kotu ita majalisa ba ta iya zuwa kotu ne
duka kowane bangare na iya zuwa kotu duk wanda ya ga dama in jire dai kawai duk wanda ya riga ya je kotu to kayan ba zai je kotu shi kuma daban ba in bangaren majalisa suka je kotu to dole sai wannan su saurara in ko ba nuna wai wanda ya je kotu ko ya riga zuwa kotu shike da gaskiya ko rashin gaskiya ba shi kuma wani bangare daban don haka duk wanda ya je kotu ba ma majalisa ko bangaren zattara ba ko ma wani wanda yake da haƙƙi a cikin hukuma yana iya zuwa kotu ya nemi bayani in har zai nuna yana da hurumi kuma da dalilan na hurumi wannan kuma wani bangare na doka na sashi ne na ilimin shari'a to amma dai ba a ce ga wanda zai fara zuwa ko duk wanda ya je kotu daidai ne don fassara ba ta canza kuma waye ne ya je
ma tsaro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasara da mai likaya da barista Modibo Bakari da kuma Kibahiro Dodo ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.